A ranar Alhamis din da ta gabata ne ƴan sanda suka ceto matashi na farko wanda mahaifinsa ya daure tsawon shekaru 7 cikin wani daki a gidansa dake unguwar Farawa a gefen birnin Kano.
Ba aje shi ne dan saboda cutar da shi bane, dan aje shi ne saboda mutane, dan saboda yanzu aka bar shi yana yawo akan hanya, za ka ga laifinsa ne. Shi kuma sai gan kai zo kai wajen hukuma, kuma kaman za a caje shi kuɗi da yawa a ce masa me yasa ya buke shi tintini, ba ka gane yallabe shi yasa kawai ya wannan din sa ya aje shi a gida, ba wani abu ne bane wajen saboda wai ya wannan din sa ba.
Hamza Aminu Ibrahim kenan Kani ga Ahmed Aminu da mahaifinsu ya daure shi. Shi kuwa takwaransa Malam Hamza Ayuba, makwabci ga Malam Aminu, na cewa
kuskure ne dai a cikin wannan al'amarin, an riga an yi shi bangaren su iyayen nashi, tunda mu da ƴan unguwa ne mun san duk abin da kusan ya faru a baya. To ba mu yi tsammani wannan hukuncin da ya dauka na daurin rashin kula da shi ya kai haka ba. Yaro ne dan shaye-shaye, ko ina zai iya kadan masa abu, zai iya buga maka karfi irin haka, abin ya dan fusa ta uban. To akalla yana dan bin malamai, yana nema masa addu'o'i haka na bangaren shiryuwa. To abu dai idan Allah ya hukunta bayan da za a iya cewa, sai dai Allah da ya kiyaye dai.
Yanzu haka dai mahaifin wannan yaro, wato Malam Aminu da matarsa na shalkwatar ƴan sanda ta Kano, suna fuskantar bincike, inda har ma kakakin rundunar ƴan sandan DSP Haruna Abdullahi ke cewa sakamakon farko na bincikensu ya nuna tuhumar yunkurin kisan kai a kan Malam Aminu, wanda dan asalin garin Okene ne a can jihar Kogi.
Bincikenmu ya nuna mana cewa wannan abu da wannan mahaifin yaro yayi, wato Aminu Farawa, ya wuce ma zargin tare da kuma hana wannan ya matashi fita. Wannan kusan wani yunkuri ne na kisan kai, wanda yanzu haka muna ci gaba da bincike. Shi kuma wannan matashi dama wanda tuni yana asibiti ana yi masa magani, cikin yana ƙara samun afuwa.
Sai dai ga alama kungiyar Human Rights Network, wanda ita ce ta tsegunta ƴan sanda halin da wannan yaro ke ciki tun da farko, bayan bayanan sirri da ta samu ta nuna rashin gamsuwa da yadda ake kula da lafiyar Aminu Ahmed, kamar yadda daraktan kungiyar Kwamar Haruna Ayagi ke faɗi.
Gwamnati bangaren office din mata, wato Women Affairs Office, wakilai ta ce za a kai shi asibiti da zai samu kulawa kyakkyawa. Sai muka ga an tafi Maslama Special Hospital, ba mun ce asibitin bai cancanta ba, ba mun ce ba ƙwararre ba ne, ba mun ce bai dace ba. Da muka je sai a kai shi bangaren da ake ce mai A&E, wato Accident and Emergency. Yaro wajen shekararsa 7 da wata 8 a wani yanki a kulle. To yanzu an ɗauko shi an kawo shi wani waje, mun je mun tara an yi accident da dama, wanda daman yankin abin da ya gada kenan. To amma bin az ita gwamnati ta ce ta shigo, muka zura mata ido muga abin da za ta yi. Gadan ma da metro din ta yi kokari aka samu, gefensa kuma mutum ne yake kakarin niyyar mutuwa ma, tunda sun yi accident na mota, jikin shi duk jini. To kaga wannan bawan Allah an ciro shi daga can, kuma an zo an hada shi da wanda yake kallo yana wani yanayi, kaga firgicewa sa ma sai ta karu kenan.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƴan sandan na Kano ke cewa sun ceto matashi na biyu a unguwar Sheka a birnin Kano da ke fuskantar makamancin wacce ukuba da Ahmed Aminu ya fuskanta a wurin mahaifinsa, kuma suna ci gaba da gudanar da bincike. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.